Just man. Just pass. Na zama dole
just babi ai na zama dole dan bidin ai na mai dole hawa nake lakdan babbe sun ji ni kamar si talle an mata love me lakdan le kullun sai sun sani dole sun zo ni kamar in balle balle I wanna be the attacker dan hip hop din ne attacker in an ganni dole a faka kamar hango amai a baka ai ni ne sarkin basu dan sai na basu kamar waka king a basu kai DJ gimi da chasu a bidi king in the hip hop kai wannan dole ne hip hop din ta san wire mai rap kai wannan dole ne we never lose cause we back up kai shi ma dole ne dole ai mun zama dole dole kai shi ma dole ne na zama dole just papi na zama dole na zama dole na zama dole just papi na zama dole Nazama dole a Kano na zama dole ABJ ma na zama dole a KD na zama dole a Kowa ma na zama dole a AH na zama dole Chetan din ma na zama dole everywhere ma na zama dole just papi ai na zama dole ai ni ne sarkin basu din din ma sai na basu kamar waka king ka basu kai DJ gimi da chasu I wanna be the attacker din hip hop din ne attacker an ganni dole a baka kamar hango amai a baka your bitin zan yi hambari sai dai ku bin a hankali don hip hop din nake tattali kowa ya ci shi da chokali to hip hop din mu ne dole kowa ya san mu ne dole wana know me ji ni dole bidi king ai ni ne dole a bidi king in the hip hop bidi king in the hip hop din ta san wire mai rap We never lose cause we back up. Nazama dole, just papi, nazama dole.
Me your boy, I'm a bigger seku gani. Nazama dole. We just papi together, ali. Dole si bani. Nazama dole.
Ajeto nazama dole. Adamawa nazama dole. Abochi nazama dole. Agombima nazama dole. I be the king in the hip hop kai. Nazama dole ne. Hip hop din ta san wire mai rap kai. We never lose cause we back up kai shi ma dole ne dole ai mun zama dole dole kai mun zama dole na zama dole JST ya zama dole na zama dole JST ya zama dole
I see my guy Queen Size ana tare